mun duka na daily ku taimaka mun da waya in kira lili ko Allah zai sa yazo ya cire ni
kai ba mu san racin kunya ina marika anan sai ka juya sai in aje kuki in sa mata bariya in kai wasa yanzu akan ka zamu kariya
officer kudi za ku samu na san in yazo zai kira ogan mu
ba shi wayan ya kira a sallame mu domin ni yarin nan ma ya ishe mu
Hello Lily gana a hannun kwalawa sun kama kai na suna ta gwarawa
ka ce yau akwai yawa ga mun zuwa shaf shaf ba tsayawa
that's my guy I know say you no go for me you got my back I know say you no go doll me
to sai ka kuma sel kan sai iso yau zaka gani bamban sun aski da kiso
wana well done sannun ku da aiki mun zo maganan Billy Mama's boy LSB tun ji yabba magan shi ba daga zuwa an so wanki na bashi card da turu mun kudi a banki
ba mu san dogon labari aikin dan sanda yana da tsari
yanzu ga bairo cika takardu an ka gama kuma sai ka ba mu takardu
lele ka kira Diesel ka ce mu shiga Mama's boy a sell you know say when we see you go tell dan Diesel ne zai bada kudin bail
bari na ga gifi na kira shi Baba Diesel ya saka 500k amma sai dai mu ba su 100k
in dani ne a ba su 50k mi flexing da 450k
officer bank account number make I wire you aza
mama's boy puto an sallame ka
kai daga ci ubanka
guys ku zo mu sata dan ba mu da lokacin da za mu bata
baba Ya zaka kira mana ruwa
It's a long story mu je gida in watsa ruwa in samu dan jalof na bita da ruwa ko Allah zai sa na samu natsuwa
Za mu je mu jagirki ka cika cika belly we go flex the changing da aka maka belly
in ka cika koshi sai ka ba mu labari yadda ɗan sanda suka kai maka hari
ku san yarinyan IG
eh
wacce nake dating dama G boy sai da yamun warning if I break her heart zan yi regretting
No be small thing o ni She is a bana dating o I dey always mind my business o In emata sika zone nga gefe o
Top Ni kam ayyan zina para Kasan bana jim magana Yeshi ne daga nan hakwara Ni bana gudun abun magana
Top Ni kam I don't retire Dan da ido na naga aya Da da hali da na dan na laya Mbache pat kai anogo trayam
Yezu dai abinda zai faru ya faru Ko kawo wani topic da zamu karu Kash na manta ina da baki na ba sa ko fada ki kuma gashi baki